sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi nan lafiya. Yau ranar Litinin 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Amina Bahar Rauna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji kungiyar Kiristoci ta Najeriya kanta bayyana yadda ɗan bindiga sai kashe wasu masu bauta biyu tare da rawar ta wasu uku. Haka kuma za a yi cewa rundunar sojin Najeriya ta fara wani taro da tsaffin jami'an tsaro don neman hanyar magance rashin zaman lafiya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda jami'an tsaro suka ceto malaman jami'ar Abuja, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai mun fara da labaran duniya.
Wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5, adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki 90. Kamfanin dillancin labaran Reuters na tunatarwa cewa ya dauki kusan shekara daya don tattara alƙalaman mutane miliyan 50 na farko da suka kamu da cutar COVID-19. Adadin masu dauke da cutar a Russia, Ukraine da Girka ya kusa kai matakan alƙaluma mafi girma da aka bayar tun bayan barkewar cutar shekaru biyu da suka gabata, inji Reuters, tare da sabbin masu dauke da cutar da ke ci gaba da karuwa a kasashe 55 cikin 240. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa kangin matsananciyar yunwa a kasashe 43 ya karu zuwa miliyan 45, yayin da ake ganin karuwar matsalar a duniya. Karuwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu karin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan, a cewar hukumar samar da abinci ta WFP. Hukumar ta ce kuɗin da za a kashe wajen kawar da yunwa a duniya yanzu ya kai dala biliyan 7 daga dalar Amurka biliyan 6.6 a farkon shekarar nan, amma ta yi gargaɗin cewa hanyoyin da aka saba samun kuɗaɗe na tsukewa. Ana tilasta iyalai da ke fuskantar matsanancin rashin abinci da yin zaɓe mai matuƙar wuya, kamar aurar da yara da wuri, fitar da su daga makaranta, ko ciyar da su da fara da ganyen itatuwa. Dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang, kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi. Waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai, musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka, yayin da ake ci gaba da samun takun saka da Washington kan batun Taiwan da kuma tekun kudancin China. Hotunan tauraron ɗan adam sun nuna cikakken sifa na wani jirgin ruwa na Amurka, kuma an kera akalla na'urori masu lalata makamai masu linzami samfarin Alibag guda biyu a wani abin da ya zama tamkar abin kai hari ne a yankin hamadar Taklamakan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ta mayar da kasar bisa tarbar demokuraɗiyya ta gaskiya. Kiran na zuwa ne yayin da ake bikin cika shekara ɗaya da nasarar babban zaben da jam'iyyar National League for Democracy ta gwamnatin farar hula ta lashe. Jam'iyyar NLD ta samu kujeru 396 daga cikin 498 da aka fafata a zaben ranar 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2020, inda ta doke jam'iyyar Union and Solidarity mai samun goyon bayan soji a zaben da ya kasance shine na biyu da aka yi bisa tarbar demokradiyya, bayan da sojoji suka mika mulki ga farar hula a hukumance bayan kwashe gwamnatin shekaru suna mulkin kama karya. Amma an yi watsi da sakamakon zaben watanni uku kacal, inda sojojin suka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 tare da daure wasu jami'an ta gidan yari ciki har da jagora Aung San Suu Kyi da shugaban Win Myint. Sojoji sun yi ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben na ranar 8 ga watan Nuwamba, zargin da hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da shi. Lauyan mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata da ya kashe musulmai 51 yayin da suke ibada a wani masallacin da ke New Zealand a shekarar 2019 ya ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da kotu ta yanke wa wanda yake karewa. Ranar Litinin Tony Ellis ya faɗa yayin wata hira da ya a gidan Radio New Zealand cewa wanda yake karewa Brenton Tarrant ɗan ƙasar Australia mai shekaru 31 ya ce ya amsa laifin harbin da ya yi a Christchurch a shekarar da ta gabata saboda wulaƙanci da cin zarafi da ya rika fuskanta a lokacin da aka tsare shi a gidan yari don jiran a saurari ƙararsa. Tarrant ya ce an hana shi cikakkiyar samun damar ganin lauyoyinsa da bayan da kuma takaddun da zai iya amfani da su wajen kare kansa a gaban kotu. A cewar Tarrant, yadda aka rika wulakanta shi ya shafi juriyarsa, inda daga ƙarshe ya yanke shawarar cewa hanya mafi sauki ita ce ya amsa cewa ya aikata laifin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kungiyar Kristoci ta Kan reshen jihar Kaduna ta ce ƴan bindigar da suka sace ƴan masu bauta a majami'ar Baptist su 66 sun kashe biyu sun kuma jikkata wasu uku daga ciki, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya haɗo mana.
Sama da mako guda kenan ƴan bindiga suka afka cocin Baptist da ke Kakandaji da suka bude wuta kuma daga bisani suka sace wasu masu ibada. Sannan bayan ƴan kwanaki suka saki faifan bidiyon da suka nuna mutanen da suka sace don sanin halin da suke ciki. Shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabi ya ce yanzu ka dai an ce ƴan bindigan na fushi da gwamnati ne.
To bayanan da mun samu shine a ran Asabar da rana sai suka ware guda biyar din nan sun ce su tafi kamar an sake su kenan, sun kama hanya ne kawai sai aka bude musu wuta aka harbe biyu nan take suka mutu, uku kuma sun samu raunuka sosai wanda har yanzu suna kan jinya. Bayanan da dai mun samu daga jama'a mu shine suna cewa da cewa dun suka doki mutanen nan ba wani a bangaren gwamnati da ya kira su. To mu ba za su iya zirge mu da wannan ba, domin tun da bamu da lambobin su za su kira mu sai mu same su, kuma sun san yanzu ana cikin wahalan rashin abin sadarwa, so ba shi yiwuwa mu kira su a lokacin da muke so. Sai lokacin da sun kira mu kuma sun fara kira har an fara dan tattauna, to in suna da hushi da gwamnati, hushi da gwamnati bai shafi wadannan jama'a ba, wadannan talakawa ne.
Maharan daji dai na ci gaba da kai harare ne a sassan jihar Kaduna a daidai lokacin da jihohin Arewa maso yamma ke daukan matakai na tsaro har da rufe hanyoyin sadarwa. Sai dai kuma masani a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce gwamnatocin ne suka dauki mataki na hanyar da ba ta bullewa.
Duk da halin da ake ciki, ai waɗannan masu aikata laifin ba su fasa tuntubar dangogi da abokai na waɗanda suka kama suke hannunsu ba, to ta ina suke samun network din. Saboda haka abin da zai zama maslaha shine a yi kishiyoyin abubuwan da ake yi yanzu, sannan kuma a yi tsari na babu sani babu sabo, sannan a dawo daga rakiyar yin amfani da alfarma a cikin gudanar da al'amuran tsaro. In ba a daina wannan ba, ko ba a dauki matakin yadda za a yi a samar da yadda za a kawo magance matsalar yawaita da faɗaɗa watsuwa da fantsamar makamai a hannun waɗanda ba ta kamata ba, to abin da ake gani yanzu nan gaba za a ga wanda ya fi shi muni. Sai dai Allah ya kiyaye, ba wai fata muke yi ba, amma muna faɗin abin da daidai da iliminmu da bincikenmu da hasashenmu zai iya faruwa.
Tuni dai kungiyar Kristocin jihar Kaduna ta duka neman ɗauki domin magance wannan matsala ta tsaro a jihar baki ɗaya, kamar da yadda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayabi ya tabbata wa da muryar Amurka.
Duk wani mai fada a Najeriya mu dai za mu roka mu ce da cewa jama'a su falka a yi wani abu domin wannan abun ya daina. A kada manta bayan bilgan nan da sun kwashi mutanen nan har suna ce a nuna fuskokinsu domin yan uwansu Kirista a Najeriya su gani. Suna ta cewa a cikin bidiyo din har su biyu ko su uku sun ce Kristocin Najeriya. Kaga wannan a wayo suna so su maida abun ya zama addini, amma mun sani suna neman ne su hada kawunan mutane. To waɗanda sun san ya kamata kada su ba su dama su hada kawunan mutane a tashi a yi wani abu kamar wannan abun ya tada hankalin jama'a.
dama dai yan bindiga sun taba daukan matakin kisa a matsayin barazana a lokacin da daliban Greenfield ke hannunsu abinda yasa wasu ke ganin lokaci yayi dai da gwamnatoci za su sauya salo domin kawo karshen damuwar da ke damun al'umma a bangaren tsaro Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida na Ikra to daga jahar Kaduna sai Ibadan duk dai akan batun tsaron lamarin da yasa rundunar ƴan sandan Najeriya ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar magance rashin zaman lafiya Hassan Umar Tambul na dauki da wannan rahoton
a kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar Najeriya rundunar sojojin Najeriya ta fara wani taro na kwanaki biyar tare da tsofaffin sojojin da na yi ritaya don samu maslaha ga rashin tsaron da ke damun kasar nan a jami'ar Ibadan da yake jawabin bude taron babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya wanda Manjo General Usman Muhammad ya wakilta ya ce abin da suke fata shine Allah ya kara wa tsofaffin sojojin Najeriya yawancin rai su tsaya ka a samar da cikakken tsaro a Najeriya General Faruku Yahaya yace Allah ya kara wa tsofaffin sojojin nisan kwana yadda za su bada tasu gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya a Najeriya General Yahaya ya buƙaci tsofaffin dakarun na kasar nan da su yi amfani da ƙwarewar su taimaka a samu dawwammamen zaman lafiya a Najeriya ana shi jawabin komandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya dake Ibadan Manjo General NDBC yace an gayyato masana daga sashen kudu maso yammacin Najeriya don su ilmi tare da mahalarta taron abinda sun ka sani
resource persons have therefore been invited to make presentations on critical issues which will be followed by constructive discussions to both drive home the lectures and raise new ideas
Manjo General NDBC yace an gayyato masana don su gabatar da kasidu game da lamura masu wayar al'amari ta yadda za a yi tattaunawa mai ma'ana don kawo sabuwar dabara game da tsaron kasa a jawabinsa gwamnatin jihar Oyo Seyi Makinde wanda babban jami'a ofishin gwamnati Mr. Shegun Ogunwoyi ya wakilta yace sun yi na'am da wannan taron
it's a welcome development it's an initiative of the new chief of army staff to reposition the army so that they can work collaboratively to support in whatever way we can so that we can secure Oyo state and Nigeria at large
gwamna Seyi Makinde yace taron abin maraba ne kuma wata sabuwar manufa ce ta babban hafsan hafsoshin Najeriya ta zaburar da sojojin kasar nan ta yadda za su yi aiki da wasu jami'an tsaro don ba da goyon baya ga duk abin da za su iya ta yadda za a samar da tsaro a jihar Oyo da Najeriya baki daya matsalar tsaro dai wata babbar matsala ce da ta dade tana damun yan Najeriya ciki har da jami'an tsaro wannan shi yasa a lokaci-lokaci jami'an tsaro kan shirya atasaye iri daban-daban tare da yin tarurrukan karawa juna ilimi don ganin an kawo ƙarshen rashin tsaron da ke cima Najeriya da yan Najeriya to a ƙwarya Hassan Umar Tambuwal murayar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan
ayyan yara gobe na nake ci
ayyan yara gobe na nake ci
ka ji ka dango na san za faɗi yake sha ta gobe na yake ci
ayyan yara gobe na nake ci
inda na dauki ya ganga ta kana na dauki kan amshi na kaga maro kana na zan ya sha ta Masozoa open koye open Masozoa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki aya uko wane gumi na yake ci
kaya yara gumi na nake ci
idan dai kaga mutum bi zamota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toruku na tabbata gumi na yake ci
kaya yara gumi na nake ci
sai an sha wuya kan sha
yanzu kuma lokaci ne sani shi Aibalan Fashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar tare da haɗin gwiwar sauran rundunonin tsaro sun sami nasarar ceto mutane shidan da aka sace aka yi garkuwa da su daga jami'ar Abuja. Kakakin rundunar Josephine Ade ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaron sun kuma sami nasarar damke waɗanda suka aikata wannan aiki na satar mutane a wannan jami'a, kuma su waɗanda aka ceton ta ce tuni an sada su da iyalansu. Shin ko yaya aka haifu al'aragaya sa'ilin da wannan al'amari ya auku sadda suka shiga unguwar ta gidajen kwana na malaman jami'ar? Wannan tambaya Fidelis ya amsa ta, domin yana ɗaya daga cikin waɗanda aka sace, amma shi ba a yi nisa ba ma aka sako shi. Sun sace shi ne tare da mahaifinsa da kuma ƙannansa. Ga kuma yadda ya bayyana al'amarin da ya faru da su sadda suka shigo.
They took away some of our phones and laptops and returned some money. They also took away my dad, grandpa, so Joseph Obansa, and then my junior brother, John Obansa. And I was also with them, five other persons from other family around the street. However, two of us, I and then the woman, were released some distance into the bush and had to come back home.
Ya ce da misalin karfe 12:30 ne na dare suka shigo unguwar tamu. Suka zo wajen gidanmu suka faffasa gilasan gidanmu da bindiga. Kana suka samu kafa ta tagogi suka shigo cikin gidan, suna shigarsu suka anshe mana dukkan wayoyinmu da kuma na'ura wato computer ta hannu wato laptop suka anshe su. Suka sace mu tare da mahaifina Professor Joseph Obanza da ƙanina. Suka tafi da mu. To a lokacin da muke tafiya, kafin tafiya ta yi nisa, sai suka sake ni da wata mata da ke makotaka da mu waɗanda aka sace mu tare. Professor Basi Odo shi kuma an sace matar shi ne da yaransa biyu. Ga yadda ya bayyana lamarin.
Unless I was outside there running to the ditch at the back of my house, when I dropped from the roof and I started rolling.
Tsaro ya taɓa ɗaɓare. Sun shigo ne suka yi ta harbi na hau rufin gida na dare ta baya na ta murgina mangur-mangur har na fada ga wani rami da ke bayan gidana.
Hi, Basito. I've never been humiliated where I couldn't react. It is a painful situation.
Ban taɓa shiga tsaka mai wuya ba, wanda kuma na kasa taɓuka komai zan ba abin da zan iya yi a rayuwata kamar abin da ya faru da ni.
When I managed to come back, I got into the house, searched. I couldn't even find my wife, my two kids. I couldn't find them. I decided to look around. I thought they were dead because there was no light. All the lightings were busted. The busted shot at them and everything. I didn't know what to do.
Da na dawo gida, ban ga iyalina ba, ban ga yarana ba. Gida ya duhu, sai na tuna cewa sun riga sun faffasa kwayayen lantarki na gidan. Har ma na yi zaton cewa sun kashe man iyalina ne. Anata ba a sanda ta bada matar Mrs. Basi cewa ta yi. Sun tafi da ni. Suka mammare ni, suka ce in ba su kuɗi. Jim kaɗan da aukuwar wannan lamari, hukumar da jami'ar ta Abuja ta gaggauta ɗaukan matakin da ya dace, kamar da yadda shi shugaban jami'ar ta Abuja Professor Abdulrashid na Allah ya bayyana wa manema labarai.
As soon as we got it, we mobilized the security, the army, the police, the DSS, everybody. We were here. Actually, by that time, we started pursuing. This is one of the most devastating, you know, incidences. It's becoming like a daily affair in this nation. And it's very sad that this great university is being attacked this way.
yace muna samun labarin aukuwar lamarin muka sanar da jami'an tsaro nan da nan suka tara jami'an su suka baza su zuwa daji aka bi sahun waɗannan mutane da suka kawo mana hari a cikin jami'a har suka sace mutane shida suka tafi da su to mun yi imani dai wannan mataki da aka dauka za a yi nasara ilaiku haka ya faru yace wannan shine ibtila'i mafi muni da ya taɓa faruwa ma da wannan jami'a gare mu. Shugaban hukumar yankin Gwagwalada Alhaji Mustapha Adam da yake bayani ga manema labarai ya bayyana wannan lamari na 'yan bindiga da cewa ya zama ruwan dare kusan kullum sai ya faru a sassa daban-daban na yankin Gwagwalada musamman ma a wannan yanki na ana gada da Tunga inda wannan al'amari ya faru. Kana yi kira ga jami'an tsaro.
I use this media to call on the country, particularly the security agencies, to beam their satellite on this particular axis from here to Anagada and Tunga Maji axis because it's more predominant in this place.
Da su ƙara matsakaimi wajen sa ido don hana aukuwar hakan a nan gaba a wannan yanki da ma ƙasa baki da. A wani labarin kuma mai ban ta'ajibi shine ganin yadda bayanai ke yaduwa cewar mahara 'yan fashin daji sun sanya haraji ga mazauna wasu ƙauyuka a can jihar Sokoto to amma tuni rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wannan batu. Lamarin da abokin aiki na ta kai shi ga zantawa da wasu masu ganin cewa inda an ɗauki matakan tsaro ƙwarara tuni da hakan bai auku ba.
Jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen Gangara babu jami'an da aka kai. Sannan waɗanda aka koro daga dama ba wanda ya koma. Waɗanda aka koro daga Gatawa ba ɗan sandan da ya koma. Waɗanda aka koro daga Ungolalle babu wanda ya koma. A cikin garin Sabon Birnin hedikwata nan na adda mota bita sojoji da mota ɗaya ta 'yan sanda.
To yanayin waɗannan lamura abin fargaba ne cewa anya kawai nan gaba 'yan fashin daji ba za su amshi ɗaunin iko ba waɗannan yankuna. A cewar tsohon shugaban ƙaramar hukumar Sabon Birnin Idris Muhammad Gobe. A hirarsu da Muhammad Nasir wakilin mu na Sokoto.
District na Gatawa Sofa yanzu abinda sun ka bada miliyan 37 sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda 85 wanda anka azama kuɗi naira 300 suku abinda kuɗin su anka ce a hada a bada miliyan 25,500. Sannan garin Gangara kuma asali ɗin Gangara ana kira su Saturo anka zauna da su. Da ainihin shugabannin bandit din bayan an kare ana musu kuɗi anka ana musu kuma ka'ida cewa to sani ba a son a ga cewa mutum ya shiga magana banga ba a son a ga dan sanda ba a son a ga sojojin nan wuri. Sannan ɗaya daga cikin bandit din nan ko su zaɓi guda da zama wakili wannan gari wanda zai kula da wannan yanki gaba ɗaya. Su sun kara dasan dan kwaro shi ka kula yanzu da Gangara. Dan kwaro shi an rike da wannan wuri shi a matsayin hakimi. Kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin ya ce a zo a buɗe to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah. Da buɗe kasuwa ya ce a zo a buɗe kasuwa ran Talata mai zuwa. So ga ran ta diba to waye ke nan shugabannin wurin ba su ba.
Al'amarin tsaro dai na buƙatar ƙwararren matakai don daƙile ayyukan matakai a Najeriya baki ɗayanta. Sashi Abu Malfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malamfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Magoya bayan kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni a baya-bayan nan. Tun bayan da United din ta sha dan karen kashi a hannun Liverpool da zon zurutun ci 5 da nema a wasan gasar Premier makonni 2 da suka gabata. Magoya bayan kungiyar suka soma korafi to amma kuma lamarin ya dan raguwa makon da ya gabata sakamakon nasarar da kungiyar ta yi na doke Tottenham da ci 3 da nema. Sai dai kuma korafin sun kara zafafa a ƙarshen makon nan da ya gabata sadda kungiyar ta kuma shan kashi a hannun Manchester City da ci 2 da nema. Lamarin da ya sa mutane da dama suke dora laifin kan rashin kwarewar mai horar da 'yan wasan kungiyar Ole Gunnar Solskjaer har ma da kiraye-kirayen a sauya shi.
To gaskiya inda matsalar Manchester United take babu kamar ta bangaren mai horarwa da halin da ake ciki yanzu. Kocin din su shi a problem din su saboda in ka diba Manchester United yanzu tana da manyan filoyi mutumman masu zara kwallo raga. Da a ce suna da kocin mai experience da ba kowane team ga halin da ake ciki ba zai samu nasara a kansu.
To sai dai kuma wasu na ganin matsalar ba daga kocin bane, inda suke dora laifin kan lamurra daban-daban.
Ni ana tunani gaskiya ba tulshadi an matsalar su ba. Akwai matsala tun daga abun da ya shahi club, ko kuma in ce wasu tsofaffi daga cikin club din, irin Sir Alex Ferguson.
Yanzu haka dai wasu rahotanni na bayyana cewa Solskjaer na dab da rasa aikin sa, yayin da aka ji kocin Leicester City Brendan Rodgers da a can baya ya musanta alakan tashi da komawa United din, yana bayyanawa da bakinsa cewa shirye yake a yanzu ya karbi aikin horar da ƴan wasan na United. A wani labarin kuma, kungiyar Aston Villa ta sallami mai horar da ƴan wasan ta Dean Smith bayan kwashe tsawon shekaru uku a kungiyar. Smith mai shekaru 50 da haihuwa ya hadu da cikas a aikin sa ne biyo bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun Southampton da ci 1 da nema a ranar Juma'a, wanda shine karo na biyar a jere da kungiyar ta sha kashi a wasannin gasar Premier. Yanzu haka kuma kungiyar ta Villa tana ta 17 ne a teburin gasar, inda maki biyu ne kadai suka bambance ta da matakin faduwa daga gasar. Smith ya koma kungiyar ne a watan Oktoban shekara ta 2018, inda ya jagorance ta ta sami shiga gasar Premier a shekararsa ta farko da soma aikin. Kungiyar kwallon kafar Manchester City ta bayyana shirin ta na amincewa da sauya shekarar shahararren dan wasan ta Raheem Sterling, to amma kuma da sharadin yin musaya. Sabon kocin Barcelona Xavi Hernandez ya bayyana matukar bukatar Sterling domin karfafa sabon tsarin da ya zo da shi a kungiyar, wanda ke fuskantar koma baya da ya sanadiyar kurar kocin ta John Laporta. Tuni kuma da kungiyar ta Barcelona ta tuntubi City a kan sayan dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 26. To sai dai City din bata ki ba akan zancen sayar da dan wasan, to amma ta ginda ya sharadin yin musaya da dan wasan Barcelona Frankie De Jong da Pep Guardiola ya sayawa Barcelona a lokacin da yake a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun nuna matsalar da an kuma difar. Daya daga cikin binciken ya akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk fadin duniya ya haura miliyan 5, adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Dayan binciken, wanda ya yi wata kididdiga, ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki 90. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa kangin matsananciyar yunwa a kasashe 43 ya karu zuwa miliyan 45, yayin da ake ganin karuwar matsalar a duniya. Karuwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu karin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan, a cewar hukumar samar da abinci ta WFP. Dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang, kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi. Waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai, musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka, yayin da ake ci gaba da samun takun saka da Washington.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin, da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gershom wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Sarfi Hashin Gumen ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.